da 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 la da 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 la da 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 la da 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 da. Life can be so hard sometimes. It's really hard to find the truth. Every day we fade away. What inside of us died? La da 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 da. La da 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 da. La da 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 da. La da 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 da. Corrupting us by the age of one. Did we see it as lies? Broken souls can live again when we're one with the sky. La da 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 da. La da 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 da. La da 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 da. La da 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 da. Is there to do? Live it up and just be you. Every day's a gift for all of us. Learn to love and be true. La da 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 da. La da 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 da. La da 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 da